roƙonmu ga Ubangiji Allah ya dacar da mu, roƙonmu ga Ubangiji Allah ya sa muna cikin masu shiga littafin intattunna. Ubangiji Allah ya mana wannan albarkar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Jama'ar musulmi, 18 ga watan tara musulunci Ramadan, hijira shekara 1400 da shekara 40 da shekara 2. Allah ya kuma ara man aron dama da zarafi, mun dawo za mu dora daga yadda jiya ya kaddari muka tsaya. Jiya Allah ya ba mu dama mun fasara aya ta 92, kuma mun ji yadda magabata sadatu a'in masu hazihin ummatin marhuma, yadda suka yi haba-haba, suka yi maza-maza, suka nemi abinda suka fito suka bayar don Allah ya sa su a gidan da yake wa albirra, wato aljanna. Mu ma Allah ba mu ikon mora da ribatan wahayin, Ubangiji ya datar da mu. Yau kuma mai mana karatu alaramma Malam Abubakar Muhammadul Amin zai karanta mana aya ta 93 ne. Allah Ubangiji ya taimake mu.
Bismillah akrama kallahu.
Amin. Bismillahi shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Walillahi alhamdu. Ubangiji ya ce kullu ta'ami, kowane irin abinda halitta ke ɗanɗanawa haure ya tattauna jadaki da halitta a miƙa ma maƙogoro, maƙogoro ya miƙa makirji, kirji ya miƙa wa tumbi, tumbi ya miƙa wa maza wurin da ake ajiye abincin da mai rai ya ci. Kowane irin wannan abin da ake ci, in dai abun Allah halal ne, to kana hillal li bani Isra'ila, ya ci gaba da zama a halal ga ƴaƴa da jikokin Nabiyullahi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alayhi musallam. Allah ya saki halarci, sai kuma ya zo ya yi ƙaidi, ko mu ce ya zo ya toge, ya ce illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi, abinda kawai bai hallaka ga banu Isra'ila zuriyar Nabiyullahi Ibrahim ta jikin ɗansa Nabiyullahi Ishaq ta jikin jikansa Nabiyullahi Yaqub, duk abinda Annabin Allah Yaqubu ya haramta wa kansa, to Allah ma ya mara ma wannan haramcin baya, ya haramta ga su bani Isra'il. Isra'ilu suna ne na Annabin Allah Yaqubu, yasa ake kiran ƴaƴanki da jikokinki, da jikokin jikokinki ake kiran su banu Isra'ila. Shi baban nasu Nabiyullahi Yaqub shi ne mai wannan suna. Allahu akbar, Allahu akbar. Al-Imamu Tirmidhi Muhammad bin Isa Abu Isa Tirmidhi, wadda hijira shekara 200 da shekara 70 da shekara 9 aka busu nashi, Allah ya ji kansa, ya zo yana tafsirin suratul Ra'd, ya kawo a mujalladi na 5 shafi 294, kuma shi ne hadisi na 317. Yace ga abin da ya faru yace Yahudawa ne suka yi duga suka zo suka tadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me ya kawo su da masu abin da yake rudi su shine babu wani kawai ke kuma ba wanda ya sani sai su ba wanda ya iya sai su wannan alaniya lafiya ita ce ciwon da ba Yahude inda dukkan ganki babba ne ko karami abin da yake ko a kawai yake kawai yana jin kawai ba wani mutum kawai to suka zo suka tarda shugaban halitta suka ce kana gaya mana laburbura kana gaya mana Allah ne ya aiko ka to muna so ka gaya mana akhadirna ma harrama isra'ilu ala nafsi ai lokacin da yaqubu alayhi salam yake wa'azi akwai abin da ya haramta wa kansa to tunda kace Allah ne ya aiko ka to gaya mana meye wannan abu qal sai nabiyul huda baharun nada farimul ida sallallahu alaihi wasallama sai yake da su kana yaskunul badawa yake bari ku ji abinda kuke so ku ji to barin gaya muku annabi yaqubu ya zama yayi zama a kauye kuna kafin nabiyullahi Yusuf ya sa kuma a zo gaba ɗaya da iyalan zuwa cikin Misra sai ya fara musu da abin da basu ma tambaye shi ba dan ya kare kandin annabi kuma ya gaya musu manzanci ba ku ɗaya bane cancanta ne kuma ya cancanta Allah ya bashi sai yake ce fakkaka irkan nasa sai wani ciwo ya shafi nabiyullahi Yaqub a ƙauyen da yake iya nufin Kan'ana ke yake da wani ciwo ya same shi aka yi ta neman magani a sha wannan ciwo bai warke ba a sha wannan shugaba ya ce falani ya ji sai an yula imuhu illa luhumal ibli wa albanaha ba abinda annabin Allah Yaqubu ya dace maganin ya tadda inda ciwon yake sannan waraka ya biyo baya yake babu sai menene yake kawai sai in an yanko naman raƙumi an dafa sannan an tatso nonon raƙumi in ya ci naman raƙumi sai ya sha nono wannan ne Allah ya duba ya warkar da nabiyullahi Yaqubu kakan bani Isra'ila abinda suke nema ya samu har ma da ɗori ƙalu da kwaljinin annabta ya mamaye su kuma tarihin da aka bayar ya shige su suka ce sadaƙata wannan abu da ka faɗa ka yi gaskiya haka ake yi to jama'a inda da rabo sai ne ya rage kaga sai imani to babu babu rabo shine Allah yake habartawa a cikin sirrin wahayi illa ma harrama isra'ilu ala nafsi to lokacin nan da yayi mu'amalai wannan naman da nonon raƙumi a cikin halin jinya ko da ya warke sai ya ji baya akwai abin da ake ce ma as-sa'ama wato ƙosawa da ga wata mace ta ce maka ba ta shan madara me ya faru ta ce lokacin da ciki na ke wata ɗaya aka kawo min kyautar madara na sha na dinga amai to dalilin aman sai ɗan cikin da ya cikin suka haifar ma uwan kuma ƙyamatan ba ta shan madara kenan wannan hawa kai da yi wa nabiyullahi Yaqub alayhi salam sai ya ce ba zai sake cin naman raƙumi ba ba zai sake shan madarar raƙumi ba tunda ya mu'amalanta a matsayin jinya kuma ya warke to a lafiya ƙalau ba zai ci ba ba zai sha ba to shine Allah ya ce to ya ɗora haramcin mawa ma ƴaƴa da jikoki abinda manya suka yi saɓani sai ce to wannan haramci asiri ne Allah yi da Nabiyullahi Yaqubu a cikin haramtawan aka ji kawai Annabi Yaqubu ya furta ko kuma ijtihadi ne da gangare shi ta annabta kawai ya haramta kuma Allah ya miki muwafaka to agala aktar na maluma wanda yake ce ma'ilmatul huda sun ce ijtihadi ne min nafsihi ijtihadi daga kankin kansa ne wannan Yaqub ubangiji kuma sai ya waka sai ya tauki sai ya haramta sai ya Allahu akbar Allahu akbar saka kenan sai zama aka ce su ma bani Isra'ila haramun ne kina marakumi halamun ne kuma dole su da kan haramta yaushe aka yi wannan tsawon haramci min qabli an tunzila taurata ko min qabli an tunzila tauratu min qabli an tunzila tauratu tunda an kawo bina alil majhuli ne to bai zama taurata bai zama tauratu amma da an zahara fa'ilin to a tauratu sai zama to maf'ulun bihi sai zama to taurata kul Allah ya so ya gaya wa annabi ya gaya musu yahudawa in ce sun ji amsan da suka zo nema kulka ce fatu bi taure ku je ku dauko a tauran hannunku wanda kuke jin original ne min Musa ila ajdadikum to ku kawo fatuluha ku zo nan ku karanta za ku ga abin nan da na gaya muku abin da ke nan ya faru in kuntum fadiina in ku masu gaskiya ne su addinin ku to ga littafin da na gaya muku yayi daidai abin littafin ku ya kamata ku gaskata ni annabin Allah to amma da rabo in babu rabo malam babu rabo Allah ya tabbatar da mu masu rabo bismillah malam Allahu Akbar idan gaskiya tayi zuhuri sai kuma dan adam ya zabi yayi wannan gaskiyan ta waye to sunan ka dan kada idan Allah yake ayi dama wani yake sam hagu za a yi sunan shi ko ya sani ko bai sani ba Allah ya yanka miki suna dan ta'ala idan manzo irin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama zai zo na fadan abinda tun ba duniya ta samu tun ba sama ta samu tun ba kasa ta samu me a sama me a kasa duka ana jin wannan yana fada tas amma a ce wai ba za a diji ba za a sallama mar ba to wannan dan tawayen ko ya sani ko bai sani ba dan ta'adda sai Allah ya ce famani tare alallahi kadiba min ba'd zalika dan ta'adda da ya kirkiri wani ƙarya sabanin abin da ke cikin at-taura sabanin abin da annabi Muhammadu ya amsa dangane da tambayar da suka maji akan sakansu nabiyullahi yaqub bin ishaq Ishaq bin Ibrahim al-Khalil ko wanda yayi kirkiran ƙarya ya goge cikin ayoyin nan miliyan ɗaya na Taurat ya share wata ya sa nasa ko ya bari akwai ya ƙarin nasa ko ya jirkita ma'ana ko ya canza harafi duk inda ka ga masu irin wannan min ba'd zalika al-inzali bayan an riga da an aiko Qur'ani yayi mutabaka da Taurat to daga bayan jirkita a taura duk wanda yayi wannan fa ulaika ire-iren wa'annan a ko ina ka gansu kuma humu zalimuna su ne asali in Allah ya yanka musu suna akwai canji ne zaka kenan zalunci ne ta'addanci ne iftira'ul kadhibi 'ala Allah haka kuma intiraful sidiki wal haqqi shi ma kuma zalunci munaza'a da muhasaba da gaskiya wannan ma shi ma zalunci da haka manzo ya cancanta a bi ya cancanta a gaskata shi to duk littattafan baya su saba musu da yazo shi ma bai karyata su ba musaddiqun lima baina yadayhi min alkitab duk abin da aka faɗa kafin ya zo to da wahayinsa ya zo ba inda ya karyata ba inda ya kushe inda da rabo jama'a sai me ya rage sai a sallama to amma da yake ana ƙarƙashin mashi'a ne kuma wa mata sha'una illa an yasha Allah to ba wa ce ita ba a riga a rubuta shi a diwanin mazowa uta kuma yazo kawai yayi kuɗe ya canza list ya kullo a diwani ɗin aljanna Allah ya fi ƙarfin wani haka muna tuba gare shi ya Allah 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 ka sa list ɗin mu dama a littafin mazowa rahama ne wannan aya ce da muka karanta jama'ar musulmi ku ne karatun mu na yau kuma za mu isa babban fada za mu kai mu komo cikin bada jifaɗi ma masu ganin manzo bai kai ba ko ba zai kai ba da ɗan ƙanƙanin ƙwaƙwalwansu da ɗan ƙanƙanin maƙogwaronsu da ɗan ƙanƙanin muryansu shi ne muke ce musu yadda duk suke gama zannan bai kai ba tuni ma ya wuce wajen abinda ya cuce su ba sani ba ba su zauna a zaurukan kirki a gaban maluman kirki suka ce ku fanso littafin kirki aka ba su karatun kirki aka musu addu'an kirki rashin wannan shi yasa suke wa annabin rahama abinda suke don Allah muna roƙo da mu da abinda muka haifa da abinda za su haifa muna roƙo Allah ya hana maƙiyin annabi bullo a jinin Allah ya mana wannan azumi jikan mu ya wuce a ce tantagaryen mai zagin ma'aiki ne ya Allah gara jikan kare ni san kwa dan mu ya wuce a ce wannan ya ce sai ya bi Abdullahi abun nabi sai da Amina ummun nabi kuna huta da mu ga wannan ajinin mu ga ra'ayi bari tun a mahaifa ko ma'auren ya tsare kafin shiga ciki duk a huta jama'a akwai kujeran ma'aiki sanin gaibu da kuma tabbatar sa haske wannan su ne yanzu za mu tattauna kuma ba mu ba ne a'a za mu tambayi masu abin ne idan aya muka ɗauka za mu tambayi uhailul fanni wanda su ne alƙalan aya in mun zo maganan gaibu za mu ci daga bakin me shi annabin ma ya yi gabe san gaibun ba tuku don dai baka kai annabin sanin kansa ba muna samu a wannan garin na Bauchi wani ya ci abinci ya ƙoshi ya ce ‘yan maulidi sun dame mu ka manzo Allah haske ne ba to ba ce bane mani ne mani kuma ƙazamta ne wa ya zo Allah sarki yanzu bala'in da yake cikin mayaki ya faɗa koman masu siyasa Allah ya daribu kauman bi kauman ba ka Allah yake bane hala haka Allah yake jama'a Qur'ani akwai sura 114 ya gaskata haka ne a ce akwai suratul ma'ida ya tabbata haka ne to ita ayat ce za mu dauke ta a majalin shin manzo mani ne na jasa masu faɗan wannan suke da hujja ko mu da muka ce nurun minallahi ne sallallahu alaihi wasallam nakan gaya mu wani sakon kaman ta karari amma ana tsaman Fir'auna ya tafi sai dawo to Musa bai ci zama ba ma ja mu Fir'auna ranan to aiki ne Musa bai kare duk Fir'aunan da ya motsa Musa zai kuma motsawa a motsa kuma in da mu ke kare dubu muna ba annabi kariya a darajar sa fanni daya me rago mu ne sura ta ma'ida ita ce sura ta biyar a jerin surar alqur'ani aya ta 15 Allah ya ƙaryata me musun annabi hasbani Allah ya ƙaryata majmu'a na malaman tafsiri sun masa raddin da ba zai iya rama ba ubangiji ya ce bismillahir rahmanir rahim kajaa ya ahlal kitabi kajaakum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum takufuna minal kitabi wa ya'fu an katir qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin lahab jama'ar muslimi Allah yana fada a halishin wahayi daga halaran Allah zuwa baitul izzi daga baitul izzi zuwa daukan mala'ika jibril daga hannunsa zuwa sayyidul wara zuwa kanzul baraya zuwa ainin ma'aluqati zuwa ainin rahmatin rabbani wannan wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal ba kari ba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wannan kiyayyen sako ne me Allah yake yake ya jakkada na ka kira yahudu ka kira nasara da kansu ke fuzga ka ce injini wani irin mango ya zo muku wanda ya fi manzannin da suka zo a me aikin manzon yi bayyano naku kasiran Allah ya aiko shi zai ce muku bayanin mafiya yawa mimma kuntum tukufuna min alkitabi daga abinda ku masanan a taura kuke boyewa game da gaskiya daga abinda ku masanan injila kuke boyewa game da gaskiya to wannan manzon ya zo zai yi bayani fulla-fulla wa ya'fu an kathirin kuma Allah da ya aiko ni ya ce yana muku afuwa ma abubuwa da yawa ba za ka ma da wato kwankwasa da kwaza da kwakwazo din da baka qad ja'akum min Allahi dukkana jikin ya ahlal manzo ya kuma gaya muku lallai nuru min Allah ya zo muku daga Ubangiji ni ne sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce annabi ya ce ma duniya nuru min Allah in duniya da rabo sai me ya rage na sai me ya rage sai sallam to kai ka ta'a wa kitabun mubin da kuma wani irin littafi mai wani irin bayani fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a shi ubangijin nan da ya halitta manzon Allah kuma ya hada aure tsakanin sayyidi Abdullahi da nana Aminatu bintu Wahab alayhi salam shine yake gaya ma duniya a bakin wannan dan da aka haifa a wannan auren cewa haske ne daga Allah akwai wanda isa da kujerar malanta ya gayyara ya harrafa ya baddala wannan maganar kuma mu ce masa mina wa dana amma yi ne wahayi yayi magana tawasitan sa'ibul wahyi amin alladhi huwa jibril alayhi salam ka zo ka ce min ban gane larabcin ba ban san larabci ba abinda ake nufi anan nuru minallahi alqur'ani kitabun ma alqur'ani nake no ko muke non ma daru non man sani ai an yi nafayi da non N-O-N-E ya fi nafayi da N-O ka zan bature yana da no amma bayi da nono sai nono sai an je ruga ma da yaro
to yanzu tun da ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin ai dai larabci sannan kuma a haƙƙin larabci masana larabci ake jira su yi bayani
sai suka ce to al-aqfu bil wawi wa bidunil wawi ya qatabi al-mudayarata suka ce a dai yaren nan in aka yi dorin zance ko da wawu ko da sauran adawatu hatti suka ce na tabbatar da abu na gaba da aka fada din daban yake da na baya shi ne al-mudayara kuma ko a Hausa in ka dauko da in dai ka daddatsa zance da da to kana bambanta abin da ya wuce ga misali to da niya yanzu da Allah niya ma to wani to ma niya ne me ya raba su da shinkafa da wake da mai da ya tunda ka datsa da dada ya tabbata abu hudun nan kowanne ba daya haka ne iya da an ke wanka da kawai an san na gaban daban na bayan to haka kuma fura da nono da sukai ba ɗaya da ya zama ɗaya ne inda haka ne ai zai zama gwaranci ka kawo da to haka larabci qad ja'akum minallahi nuru wa shi kenan nuru daban kitabu daban kuma muna bunka duk wanda ka san suna da jari a larabci sun nuna sun ka ai hujja da su in ka ba su ayan nan in suka kuskura suka ce ba haka ba to su aka ce ka karyata dan qur'anin balarabin littafi kuma dole a kiyaye haƙƙinsa na yare kuma ba za a ɓuya a jikin canza iradi a rage annabi kujera kuma mu ja mu kawaita mu yi shuru ba in haka ne saƙon da iyaye suka ɗura mana bai yi amfani ba gara mu so mu ma kafin mu zo wannan zamani yau in ka zagi ko wasu kalfashi a Najeriya ko ba ta da kujera sai mutum ɗaya akwai masu kare da a makaranti in yi gagara a kai ga kotu in sun yi shiru ba sai ka kuma ku da amfani ma jami'ar kuna nan ana zagi mu da haka ne hadda mu bata kujerar ko ba ta ake ba ha to annabi fa ake cewa ba haske ba ne mani ne ka zani a a la hawla wala quwwata jama'a da mutum zai kware a larabci ya kai wannan malamin al-imamu al-lugawi ar-rajibu al-asfahani mai al-mufradatu wanda hijira shekara 502 ya bar duniya in ya karanta qad ja'akum minallahi nuru wa ya gaya maka kitabun daban nurun da mutum zai yi larabci ya kai al-qasimu al-lugawiyyu al-qasim bin ali bin muhammad bin usman al-hariri hariri shekara hijira 500 hijira da 16 hariri mai al-muqamatu ya bar duniya ko ka kai shi azanci wannan li'irabin nuru daban ne kitabu daban da mutum zai san larabci ya kai al-allamatu qazra'i me littafin al-lamiyatul ajam hijira 515 kun ga hariri ne mukama na shekara daya kabari shi kuma al-lamatu qazra'i ya ba duniya to ko shi yazo kace masa Allah ya fada sura ta 5 ma'ida aya ta 5 kajja'akum minal lahi nurun wa sai ce maka nuru daban abin da yayi bayan wawo da mutum zai za arabiya ya kai al-allamatul lugawi kana magana abul hasan al-mawardi mawardi hijira ya kai 450 ya bar duniya mai littafin adabud dunya wa dini mai littafin al-ahkamus sultaniya ko shi da ake ga suna da tutan kwarewar arabiya yadda aka fadan nan aka dai fasara da zaka san larabci ka kai al-imam al-allamatu al-lughawi abu hayyan at-tauhidi hijira 745 abu hayyan ibn duniya da yake maka nuru daban kitab saboda me an samu ahadu adawatin atas allati huwa wow da mutum zai kai arabiya ya kai al-imam al-allama al-lughawi muhammad bin al-hasan ibn durayd hijira 321 ibn durayd ya bar duniya in yi bi ayan nan ba zai ce maka kawai nuru da kitabu duka abu daya bane abun ya zama ba a samu fasaha ba haka da mutum zai san larabci ya kai al-allama ahmad bin muhammad bin ibrahim bin ishaq sa'alabi sa'alabi hijira 427 ya bar duniya ko mutum ya kai shi a nuna a ka'idar larabci in an ba shi wannan jumlar zai ce nuru da aka fada da farko daban da abin da ya biyo kitab abin da ya biyo ba nuru shine kitab bayan wawo da aka ya raba hakanan al-imam ali ibn isma'il ibn sayyidihi ibn sayyidihi hijira 458 aka butuna shi haka zai fasara haka al-imam abdullah ibn muslim ibn qutaiba jinuri ibn qutaiba hijira shekara 276 ko da 86 masu tarjama shi sun danyi sabani to ko shi abin da zai fada kenan haka al-imam al-allama ali ibn muhammad ibn al-asir al-jazari hijira 630 dan asir ya bar duniya haka dai fasara wajen haka al-imam ahmad ibn abdul malik ibn shahid hijira 426 abdul ahmad ibn abdul malik ibn shahid ya bar duniya shi ma abin da zai fasara kenan haka abdurrahman ibn muhammad ibn khaldun at-tunisi hijira 808 dan khaldun at-tunisi ya bar duniya haka zai fasara haka al-imam al-allama muhammad ibn mukrim ibn manzur al-ifriqi shi kuma hijira 711 dan manzur ya bar duniya ne littafin lisanul arabi haka al-hasan ibn al-hasan ibn hani kana magana abu nu'as hijira 198 ya bar duniya gwani ne a luga haka dai fasara haka ali ibn al-husayn abul fadl al-asfahani 300 ne hijira 56 ya bar duniya ko ka kai abu ubaidi jin larabci wanda tun hijira 487 ya bar duniya haka dai fasara ko ka kai zuhair ibn abi salma zuhair ibn abi salma hijira 513 ya bar duniya haka dai fasara ko ka kai muhammadu ibn yaqub al-tayrus abadi mai al-qamusul muhitin nan hijira 817 al-tayrus abadi ya bar duniya haka dai fasara ko ka kai zakariya ibn muhammad ibn al-qadwini hijira 682 haka dai fasara da za ka yi larabci ka kai ziyadu dan muawiya wanda aka sai da annabi gatu zibiyani hijira 18 ya bar duniya wa'annan su ne wadda Allah ya ba mu iko muka rere yau su a janibin menene a janibin masanan larabci to dai duk in kace ma al-irabun ayan nan idan sai idan wawa latafin nan zai ce maka nurun daban kitabun ta to yanzu amma wayin can malumar lugari muka ce da ko da za a yi da za a ba su da za a yi za a tambaye su to bari mu mika ayar ba wanda su ba da bane amma riga an gani sun fassara karar sai ku taya mu kirga a duniyar tafsiri akwai al-imam Muhammad ibn Jarir mai alkunya da Abu Ja'far at-Tabari akwai shi a duniya an san shi ya ci har a fassara maganar Allah sannan duniya ta yadda da shi hijira ce tara 310 duniya ta rasa shi to ya zo wannan aya da yi wa ma'aikin Allah ha'inci ba bai wa ma'aikin Allah kwacen wannan kujera ta nuraniya ba ya ce nurun ɗin nan ya ce annabi Muhammadu ina za a samu tafsirin Tabari jami'ul bayani an tawi da ayin Qur'ani mujalladi na 6 shafi na 161 shin a wadda duniya take karɓan ulumul Qur'ani tafsirul Qur'ani bayanul Qur'ani akwai al-imamu Abu Ja'far an-Nuhas mai littafin ma'anil Qur'ani akwai shi a duniya ko babu fannin sa ne Qur'ani ko kuma ku dai fannin sa ne hijira ce kara 300 da ke kara 30 da ke kara 8 aka busina Abu Ja'far an-Nuhas wannan aya ya zo fassara ta a mujalladi na 3 na ma'anin Qur'anin Karim ɗinsa shafi 284 yace nurun din nan ta aya ta 15 a sura ta 5 ma'ida yace nurun din nan annabi Muhammadu nawa ne mun yadda malamai ne dukan al-imam Ali ibn Ahmad Abu al-Hasan al-Wahidi an-Nisaburi Imam al-Wahidi na cikin manya-manya wanda ake hujja da su akan tafsiri da ma asbabun nuzul Wahidi hijira ya kai shekara 468 aka bi sunaki da yazo kan kajja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yace nuru din nan Allah na mutum manzon Allah annabi Muhammadu ina za mu samu asbabun nuzuli tawahidi mujalladin farko shafi na 33 mun samu magabata nawa har yanzu mun dauko wanda ba a san shi ba a nan ne za mu sa a san shi mu je ga magabaci na 4 al-imam al-husayn ibn mas'ud al-farra al-imam al-bagawi abu muhammadin mai littafin ma'alim at-tanzili ya zo kan wannan ayar yace nurun minallahi a wannan ayar annabi muhammad ma'alim at-tanzili ta shi bagawi karkashin fassarar kajja'akum minallahi nurun nan za ka yi kwalli da cewa annabi ne Allah ke magabaci na 5 al-imamu abdurrahman bin ali kana magana abul farj bin al-jawzi ibn al-jawzi hijira 597 duniya ta rasar da shi Allah ya ji kanki ajali ya same shi muke nufi duniya ta rasa shi ya tabbatar in ka dauki zadul masiri shi ilmi tafsiri mujalladi na 3 shafi na 326 ya ce ya ji ya gani a ilimin sa na fassara nurun minallahi annabi muhammadu yanzu muna da magabata nawa al-imam muhammad bin ahmad al-ansari kana magana abu abdullahi al-qurtubi al-andalusi al-maliki
Imam al-Qurtubi hijira 671 ya bar duniya ya cika shekara 5 da fita daga duniya Imam Nawawi shehun hadisi shehun sufanci shehun larabci gidu bayan kawai dai wannan malikul mazhabi ne Qurtubi wannan kuma tsayayyen mazhabi ne Imam Nawawi amma shekara 5 tazaran tsakanin wafati Imam Bukhari da Imam Muslim shekara 5 haka ma tazaran tsakanin Imam al-Qurtubi wanda yanzu muka je gaban sa yanzu ya ba mu fasara shin nurun din nan manzon Allah ne ko ba ne ba to tsakanin wafatin Qurtubi da Nawawi shekara 5 shi wannan Qurtubi al-Imam al-Qurtubi ka dauki al-jami'u li ahkamil qur'ani mujalladi na 6 sabu da shafi na 118 yace maka nurun minallahi manzon Allah ne nawa al-imam abdul malik ibn muhammad kana maganar al-imam sa'alati al-imam sa'alati الإمام الثعالبي إمام الثعالبي الإمام الثعالبي التفسير سمعت يسوع مشيئة مجلد فرقوشاتي تريه ودعم سنجد أكو يا فكر ونن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا تبت مدنيا نور من الله أنا محمد الله كين magabacin mu na gaba na takwas ko al-imamu abdullahi al-imam abdullahi ibn muhammad ibn ali al-qadi kana magana nasir al-din al-baydawi ko kace abul khair al-baydawi baydawi hijira 600 da shekara 85 duniya ta rasa ki ka dauke tsirin baydawi mujalladi na 2 shafi 207 yace nurun din nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imam al-mufassir Umar an-Nafsi imam an-Nafsi hijira 537 duniya ta rasa ki ka dauke tafsirin Nafsi tafsirin Nafsi mujalladin farko shafi 275 zaka gani na masa fasara qadja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tara al-imam kuna tafsirin imam an-nazdi tafsirin imam an-nazdi anwaru tanzili wa asraru tawil sannan na goma al-imam Muhammad ibn Muhammad Abu Sa'ud al-Imadi Abu Sa'ud hijira ya kai shekara 951 daidai duniya ta rasa shi me nata tafsirin irshadul aqal salim ila mazayil qur'anil karim a mujalladin farko a shafi na farko yace nurun minallahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun samu nawa goma al-imam jalaluddin hajmatul wafazi abdurrahman ibn abi bakr as-suyuti suyuti hijira 911 ba duniya ka dauki ad-durrul mansur fi tafsir ibn ma'thur ta suyuti mujalladin farko tafi na 139 nur min al-lay suyuti matsayin mufassiri yace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na goma sha ɗaya al-imam mahmudul al-lusi al-bagadani al-lusi hijira ya kai 1270 ya bar duniya ka ɗauruhul ma'ani ta al-lusi mujalladi na 18 ka buɗe shafi na 166 za ka gani na maka fasarar aya ta 5 a sura ta 5 ya ce nurun inna minallahi manzon Allah ne Allah ya ce miki sallallahu alaihi الإمام محمد بن علي بن عمر الشوكاني إمام الشوكاني هجرة ترى دبوئة دريبيو دا حمسين يبا دونيا كانوا تبديرنا الناس ميدوغوان درجة فتح القدير مجلد نبيو شاتي نئسرين دشدا ياتي مكا نور من الله إنا النبي محمد شو جماعة المسلمين
muqaddara duk duniyar malaman tafsiri ba mu da malami ko ɗaya kawai sai wa'ala ba mu samu goyon bayan kowa ba amma wa'annan su muka dogara tunda qur'anin gonan su ne muka ce to mun ji mun gani su wanda yake manzon Allah ba haske bane ya rida dan ya kunta wahayi kuma ya kalubalanci hadiman tafsirin qur'ani na duniya su ko bai kai ya cancanta in ba an kawo shi manya sun saki miki talqini ba ya fita daga da'irar musulunci dan ku dai ma wahayi ridan Allah yayi magana ka dage kace a'a kuma yaj'azu bi ayatina illa zalimun zalimuna ina al-qatir wanda yake manzo Allah mani ne kuma ma na jaza ne yana gwada kai kaman jin kai akan ka goma dairu wai ya san sunna yanzu duk wannan ba san sunna ba wa inna duka suka su kare jahilai mu yadda su mu zo mu kama shi Dr. Sanduwa malam zai yi ne zai yi in mun yi haka mun yi bitul iyaye su take mu tsakan dare suna gwada mana gaskiya yau ba ta ne wani kuma zai ta da jahilci a rufe buzun sani kuma almajirai su yi shiru me amfani da an kaya maka hadi ya amfani da saboda haka muke fada a dai wannan zawiya in da mu yi motsi ba ma motsi da kane-kane kuma ba ma dunke ba ma dunku mukan ce ga inda manya suka ce hujjar ta dogara jama'a na zaɓi da fara da wannan kafin mu shiga maganan da lokaci ba zai kai mu mu shiga yanzu kai tsaye ba maganan sanin gaibin manzon Allah ita ma wanda ya mutata kaman wannan ya ƙaryata ubangiji ya ƙaryata shi annabi kuma ya yi kuka magwarazan da za mu yi hujja da su in muna raye gobe abinda muke faɗa wannan littafi sunansa hazal habibu muhammadur rasulullah sallama ya muhibb abin al-ajabi wannan littafi na ji ajin haji dan kota dan tafi masallacin harami wani dukkani wani maktabi ne bukshop ya ga shigana ya ga rawanina ya ga tasbahana ya ce haji san san haji na su ya ɗauko ishtari hadal ke ke fawa ina jin shi na cikin ahalai ƙarfin dokan saudiya ta hana shi ya bayyana amma na zo daman su ba a ciniki kowane abu an manna kuɗi in ka ɗaga in ka ga ya dace da boronka akwai in babu ka ce sa'ati ba a zo sa'ati sa'ati ka ne ka ne in ka ji ana maganar kuɗin sa ɗari uku nawa za ka saya sai an zo Najeriya ma da yau ɗari uku nawa za ka saya ha to me amfani ɗari uku za ka mace to a wannan tafi malam ne littafin nan da kuɗin man fetur aka jinkiri muna cikin malaman da ake sa ma kujera a haramin Ka'aba da Madina yana yin wa'azi kenan malatan Yahuda malamtan Wahabiyanci ta yadda da to gobe za mu tambaye shi shi annabi ya san gaibu shi ma tun da ala duk hujjar da za a yi wata kila shi ka ta kore ba zai gamsu ba amma da an ce jadurin jaza'iri min mamlakatin Saudi Arabia karfa kanka yace yace ya sa ka gobe Allah ya da mu shiga riwayoyi kuma da mu shiga gun kudama'u sai mu zo kuma ko ma dai mu fara bude baki da wannan din da a fita ce shi ne inkari naji wani ya ce duk wanda yake annabi ya san kaifu to wai ya kai annabi matsayin da Allah ke kai wace ka Allah to wani ilimi da faɗi ilimin ya kai ce ma annabi daraja ba har ma a san inda bai je ba aure ilimi malai ai dai malaiku sai kuma suka ta koran su ka san ya inda Allah ya aida Allah ka san yanda in an kai shi je kai ba an yi wannan kafin na takarda ne kuwa sai dai wahayi ya Allah jama'a ku yi hakuri da mu da ku na gabana da na rediyo dan wannan aikin ma Allah ya daukar ran mu wannan muna kanin kama abu alhaji aljannan mu da an muke shi annabi abuci nan ake kake kunne a fare da an hawan kawara ma aya wannan nan ake kake kunne ake na kaga ake mu yan gatan Allah ba a jin mu a surgudu da shiriri ta kuma an munke 1+1 sai mu ce ka je ka tambaya ta kulku One minus one equal to zero. One divided by one. What? Atomu ki moko. Yes, of course you don't have to do it. Rama Chala. I have an answer to the balance. Yes, I'm both to get him. I'm going to come to the almighty. Ka mu almajiran su ne Allah ya maida mu malaman Fatiha ma fatan malam zai
ya ba lafiya
amin
malam ina da fara ce maka mana ka tsaya da ni da
fatan amin
fatan Allah ya ba mu malaman
amin
Allah
amin Allahu akbar yar uwa tana roƙo Allah kawo mijin kirki da ita da iyarinta zaurawa kuma Allah ya sauƙaƙe zafin kai da matsayin da ake Kide manzon Allah annabin rahama rumbun sani shugaban Jibril ya ce idan mace ta yi aure fiye da namiji daya kuma sai Allah ya sa duka mazajen sun dace yan aljanna ne ita ma ta yi muwafaka yan aljanna ce ma'aiki yake ce za a ba ta za kuyira laha bainal azwa da a jera mata ku a ce kin samu rahama kin dace ga malam sani ga kabiru arabi ga a ko tsaya tsaya banda ni aljanna na kai malam sani ku yi shiru ku kai magana ba ni kuma na kullo to shi ne ga malam sani ga malam sani na buga to sai azo ya ce ce wato malam sani ne yafi rike shi da mutuntawa da amana da rashin wasa da hakokinki ko kuma ɗayan ne zabi da kare wanda ta ayyana to sai a cikin shi halittanta sai a mata zubin hurri'ini amma ba za a canza mata goshinta da hancinta wajen sujada don hurri'ini ba fi sallah ba walau marar ita kuma ta yi subuhu zuhuru asuru magharibu isha'u ta yi witiru ta yi tafku ta yi tarawih ta yi ta yi to Allah sai ya ba yanda mutum zai gane matarsa ta duniya ce to zai ga goshinta da hancinta na kyalkyali fiye da lahurri to dama da ka ga wannan to talatutunka ne kan ɗaya rige ne shike ne fatiha ma satul fadi duk sai mu haɗa niyoyinmu a niyoyin nan Allah ubangiji ya fitar da mu waɗannan yawmiyatu da waɗannan anwa'ul masa'idi da muke ciki da wannan shiddatul hayati da wannan qutul yawmi da muke ciki Allah ya mana mafita Allah ya wa kasamu mafita Allah ya wa addinin mu nasara ubangiji Allah ta annabi sai mu sannan kwanaki na ce muku daya daga cikin yayunmu baban malam sakan agaji ya samu hatsari mun yi shi addu'a to albishirin mu jiki ya sauki ga yayanmu ya kullo malam Ibrahim in mun tace a ƙara gaishe shi ubangiji Allah ya baka lafiya Allah ya kiyaye na gaba sannan can gidanmu kuma gidan limancin Bauchi mu naka dan uwanmu wakilin sarkin dawaki wato Alhaji Al-Qasim an kai shi jinya Cairo Allah ya daura sa jiya amma a can aka yi jana'iza da haka muna makoki a gidan liman wanda ya samu iko ya je a rarrashe su Allah ya jigan Al-Qasim Allah sa jinya ta cinye zume kuma Allah sa mu cika da imani Fatiha ma salatun بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اي من سوى الله عزونا الله عزونا اي من سوى شي غبا يا قاره samu wannan zawiyar jiya MD na DRC aboki na dan uwa na Siraju Maji yace an bashi umarni a sake sa tafsirin mu a community radio na alƙali jiya jiyan nan ya bada umarni sun fara sawa sannan kuma management na albarka sun ce idan azi in ya kai 20 ba mu kai musu cikin kudin su ba to ba za a sake sa karfi wannan albishir ne na alƙaleri wannan kuma isara ce kuma tanjihi kuma muna ta roƙo muna roƙo wanda ya san yana da na kusa da shi mai aikin Allah ya yi ƙoƙari ya zama tsani ya isar mana da wannan don wannan yakin yanzu a media ya kare ni jiyan nan yanzu nan ne ake yaki nan ne gaganta kowa don Allah muna roƙon muna ƙara roƙon ga aikin lahira ga aikin fita daga takaici da zulumi Allah Ubangiji ya sa ta jikin waninsu ya yi magana ma wani mai zarafi a je a biya Allah 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 ya saka kuma madawaniyar yanku muke da alkhairi na gaya muku tun farkon tafsiri ba su taɓa ɗaukar niyya da ya kai irin wannan ba kuma tare da zafin kan da ake ciki na rayuwa kuma kun ga mun samu bakin nasarorin da da ba mu to muna fata da su din shingin ku kika Allah ya ba mu zaga da yanda zamu tsallake wannan kaskanci da wannan wato katsewar aljeri Allah in gode sai gode in muna da